Get more music at kingdomflavor.com.
Ina tafiya cikin duniya mai wuya rayuwa babu fasara na bincika cikin hatara na gane babu duhu samsam yadda zan gujewa jaraba amma zuciyar mutum cike da rikici sannan shaitan da wayansa ya dauki zarafi bakin daga muna yaki amma ba na jiki ba to da shike mun majika yayaki in jaraba ta zo sai mu fadi karuwa take ba mu sauki yaya za mu yi sai mu masa kusawarin mai magani
yaya ba kan mai magani
dan zunubi take cike da hasari
yana hasari
aduwa ta kullum shine Sara Ubangiji bani hikima, na karfi lokacin jaraba.